لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أكو غوات رمضان هجرة منظم الله صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة دبو إيادة أريهدو دا تلاتين دا شدا واندي زوى أشرين غوات شدا دبو بيو دا شابير زامو تاشي سورة تتمانين دا بير سورة البروج وشتك دا آيوي أشرين دا بيو تنا دا كلمومي أري دا ترى tana da hurufa 459 abinda take koyarwa shine at-tauhid wal iman was sabr tana koyar da tauhidi shine kadaita Allah subhanahu wa ta'ala fi zatihi wa fi rububiyyatihi wa fi asma'ihi wa sifatihi wa fi af'alihi subhanahu wa ta'ala sannan tana koyar da mujuriya da hakuri da dauriya da cijewa akan abin da zai samu mutum idan ya yadda da Allah shi kadai sannan tana koyar da mu usulul iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadar khairihi wa sharrihi na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأحدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق
الله سبحانه وتعالى يا بودي wannan sura da rantsuwa biwawil qasam kamar yadda muka fada akwai surori 15 a cikin alqur'ani wanda aka bude su da rantsuwa sun fara da wasafati safa wanda aka bude da wazariyati da waturi da kuma wan najami aka zo wassama'i zatul buruji wassama'i waqariq wal layli wash shamsi wadh duha والضحى والتين والعاديات da wal asri wadannan surori da Allah subhanahu wataala ya bude su da rantsuwa wannan sura tana daga ciki Allah subhanahu wataala kamar yadda muka fada yayi rantsuwa iri uku akwai inda ya rantse da kansa kamar fala wa rabbika la yu'minun mun ce wadannan gurare guda goma ne inda Allah ya rantse da kansa sannan akwai inda Allah ta'ala yake rantsewa da siffofinsa kamar yadda zamu gani a cikin surati Shamsi akwai kuma inda Allah ta'ala yake rantsewa da halittunsa musamman halittun manya manya daga cikin halittunsa wanda yake so a koyi darasi ko dai zamunna ko wasu muhimman lamura kamar yadda muka yi bayani a baya sannan hikimar rantsuwar shine ƙarfafa zukatan waɗanda suka yi imani domin ko Allah bai rantse ba mun san duk abin da ya faɗa gaskiya ne ruwa mun ce mutane sun kasu kashi uku akwai ibtida'i wanda yake da yaqini da sakankancewa da amincewa da yarda da abin da za a gaya masa saboda imani ya ratsa zuciyarsa wanda dama kuma shine imani wato mutum ya yadda da duk wani labari da ya fito daga Allah gaskiya ne kuma yadda duk wani hukunci da Allah yanke wannan hukuncin adalci ne wannan shine imani duk labarin da Allah ya bayar wanda ya wuce da wanda ake ciki da wanda zai zo ka yadda gaskiya ne 100%. Duk wani hukunci da aka ce Allah ya yanke hukunci ayi kaza ko Allah ya yanke hukunci a bar kaza ka kudire ka yarda ka amince ka gamsu wannan abun adalci ne tsabarsa saboda haka Allah ta'ala sannan na biyu shine mutaraddid wanda yake da dan shakka da dan wato rashin tsayawa akan abu daya idan an yi rantsuwa akan karfafa zuciyarsa shi ma yakan gamsu sannan akwai wanda yake inkari idan an yi rantsuwa wannan ana dada kafa masa hujja ne da dalili koda bai yadda ba to dai wannan abun gaskiya ne tabbas ne sannan kuma Allah ya bi tsari irin na uslubul larabawa wanda sukan karfafa maganar su da rantsuwa saboda haka wannan shine abin nan Allah ta'ala ya ce was-sama'i Allah ta'ala ya rantse da sama zatul buruj ma'abociyar burji burji wannan burji an masa fassara guda uku wasu ce burjin nan yana nufin wasu masaukai ne ko manazil ne guda 12 uku suna da alaka da rani uku suna da alaka da damuna uku suna da alaka da bazara uku suna da alaka da sanyi to su ne Allah subhanahu wa ta'ala ya rantse da su kashi na biyu suka ce wasu gine-gine ne a sama masu ban mamaki da daura kai wanda dan adam bai taba ganin irin su ba su ne Allah ta'ala ya rantse da su domin ana kiran gini wanda aka yi shi wato ya kai inda ya kai burji shi yasa ginin da yafi kowanne tsawo a duniya wanda yake kasar Dubai ake kiransa Burj Khalifa Burj Khalifa saboda an zungura shi yayi tsawo da yawa to duk wani gini mai tsawo shi yasa Allah ya ce aina ma takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyada burujin mushayyada sune irin gine-gine masu tsawo masu karfi masu kwari waɗanda dan adam ba zai iya keta su ba to mala'ika mutuwa yana iya shiga wannan guri kun ga ashe burji yakan zo da ma'anar gini ko kuma burji yana nufin waɗannan matafiya ta taurari ko kuma wani abu ne a cikin sama wanda Allah ta'ala ya rantse da shi inda yake cewa walaqad ja'alna fis sama'i burujan walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyannaha lin-nazirina Allah ya ce hakika mun sanya burji burji a sama kuma mun kawata abin ga masu kallo tabarakan lazi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira kun ga Allah ta'ala yace tsarki wato albarka Allah ta yi yawa wanda ya sanya burji daban-daban a sama kuma ya sanya fitila mai haske kuma ya sanya wata wannan sune gurare guda hudu inda kalman burj yazo a cikin alqur'ani to kowanne ne ko duk gaba ɗaya ake nufi in ma akwai gine-ginan masu kayatarwa da ban mamaki da daura kai to Allah ya rantse da su in ma wancan burjin ne dake da manazil guda 12 to Allah ya rantse da shi saboda muhimmancin sa in ma kuma ana nufin wato waɗannan muhimman abubuwa da suke sama ko ma dai menene to Allah ya rantsa da wannan gurji kuma yana nuna mana girman mai rantsuwar da kuma girman abin da aka rantsa da shi da kuma girman abin da za a rantsa a kai da kuma dalilin da ya jawo wato yin rantsuwar da waɗanda za a rantsewa sannan na biyu Allah ya ce wal yawmil maw'ud Allah ya rantsa da ranan nan da aka yi alƙawarin zuwanta nan malaman tafsiri kusan sun yi ittifaki abin da ake nufi shine ranar alkiyama domin Allah ta'ala ya yi ta maimaita ta da wannan la yahzanuhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul mala'ika haza yawmukum allazi kuntum tu'aduna wannan shine ranar da ake muku alkawari kaga da aka ce wal yawmil maw'ud yana nufin ranar da aka yi alkawari shine ranar alkiyama fazarhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum allazi yu'aduna kaga shi ma wannan ya tabbatar da wacce rana ce qalu ya waylana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahmanu hadha ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqa al-mursalun to Allah ya rantsa da wannan rana da aka yi alkawari ita ce ranar alkiyama ranar da za a tantance a bambance a ware ƴan aljanna a ware ƴan wuta ranar tonan silili ranar tonan asiri ranar da kowa zai karba aikin sa waman ya'mal misqala dharratin khairan yarahu waman ya'mal misqala dharratin sharran yarahu wa shahidin na uku Allah yace ya rantsa da shahidin sannan na hudu wa mashhudin nan rantsuwa biyu ce wa shahidin da mahalarci wa mashhudin da wanda aka halarta me ake nufi da halartacce da wanda aka halarta waɗannan guda biyun an ja numfashi tsakanin malaman tafsiri tun daga zamanin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da zamanin tabi'ai mun ce dama tafsiri akan yi shi ne ta hanyoyi guda shida akwai tafsirul qur'ani bil qur'ani shine ka dauko wata aya ta taimaka maka wajen fassara wata aya na biyu akwai tafsirul qur'ani bis sunnah annabawiyya as-sahiha qawlan wa fi'lan wa taqriran akwai fassara al-qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wacce ta inganta daga maganganunsa da ayyukansa da kuma tabbatarwarsa na uku akwai tafsirul qur'ani bi aqwalis sahaba fassara qur'ani da maganganun sahabbai musamman waɗanda suka damu da harkar tafsiri kama Abdullahi dan Mas'ud da Abdullahi dan Abbas da Ubay ibn Ka'ab da Ali ibn Abi Talib da sauran manya-manya cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ƙwararru a harkar tafsiri na hudu tafsirul qur'ani bi aqwalit tabi'ina fassara qur'ani da maganganun zarata a cikin ilimin tafsiri musamman wanda suka kwankwade ilimin tafsiri a cikin wancan manyan makarantu makaranta Abdullahi dan Abbas ta tafsiri wacce ya kafa ta a Makka da makaranta Abdullahi dan Mas'ud ta tafsiri wacce ya kafa ta a Iraki da makaranta Ubay ibn Ka'ab ta tafsiri wacce ya kafa ta a Madina da sauran sahabbai waɗanda suka bazu a duniya kuma kowannen su yana daga cikin wato da yawa daga cikin su suna cikin masu tafsiri sannan na hudu shine tafsirul qur'ani bil lugha al arabiyya fassara qur'ani da tsagwaran harshen larabci mutum ya kware a harshen larabci ya shiga cikin harshen larabcin ya dauko ma'anoni da fassara yayi wannan fassara ta alqur'ani wanda shi ma akwai bangaren wato balaga akwai bangaren lugha akwai bangaren nahwu akwai bangaren sarfu da sauran fannoni na adab waɗanda ake kwarewa a cikin su domin a fahimci alqur'ani domin bilisanin arabiyyin mubin sannan akwai fassara qur'ani bil ra'ayi wal ijtihadi fassara qur'ani ta hanyar kokari ta hanyar bincike musamman an gina ta akan abubuwa guda uku al-ilmu wal-adalu wat-taqwa idan mutum ya samu ilimi sannan yana da adalci sannan yana jin tsoron Allah wannan ra'ayinsa yakan zama makabul sannan idan kuma an gina tafsiri akan al-jahlu wal-hawa waz-zulm an gina shi akan jahilci da zalunci da san rai to wannan tafsiri ne wanda ba karbabbe ba wanda ake watsar da shi sannan usulubin yadda ake tafsiri ko yadda sahabbai suke tafsiri ko tabi'ai akwai tafsiri iri hudu akwai wanda ake kira at-tafsiru tahlili shine tafsirin kwakwaf da bin diddigi shine zaka ga akan aya daya an yi maganganu 30 ko 20 an fadada bayani kowa an kawo maganganun sa saboda ba a samu dalili da zai rinjaye da magana wani akan wani ba kuma mala ibnu kasir yana cewa haƙi ne akan duk wanda zai hakaito maganganun malamai in dai ba sauri yake ba to ya hakaito su duka sannan haƙi ne kuma in ya hakaito dukan ya faɗi wanda ya dan fi ƙwari ƙwari dan kare ban mutane kuma a duhu ko a dawa ba tare da ya kama hannunsu ya dora su akan abin da yafi ƙarfi ko yafi dalili ba wannan shine zaka ga mujalladi ɗaya sai a ce tafsiri ne kaga wani mujalladi biyu a ce tafsiri ne wani kaga mujalladi hudu a ce tafsiri ne wani mujalladi 30 shi ma sunansa tafsiri wani mujalladi 100 sunansa tafsiri akwai ma wanda na gani mai kusan mujalladi 200 shi ma sunansa tafsiri to kaga ai wancan da gani ka san ya fadada da yawa wanda har zai kai tafsiri mujalladi 200 kuma kaga mujalladi daya wancan tafsiri wannan tafsiri to kaga akwai fadadawa a can da yawa saboda haka shi ake kira at-tafsiru tahlili wanda ake bin kwakwafi da diddigi a baje a bayyana a dalla dalla a filla filla a ware komai da komai sannan akwai na biyu shine at-tafsiru al-muqaran tafsiri wanda ake muqarana tsakanin tafsiran ko maganganun wancan yace wancan yace wancan yace wancan yace in an tattara gaba daya sai kuma a fadi abin da yafi rinjaye ko yafi dalili ko yafi hujja ko yafi gamsarwa wanda Sheikhul Islam ya yi tafsirin wasu ayoyi wanda ya ce sai ya duba tafsiri 100 akan aya daya wata ayar sai ka duba tafsiri 100 kafin ka yanke hukunci akan abin da kai ma zaka ce ko kafin ka gamsu da abin da aka ce shine na biyu akwai kuma at-tafsirul ijmali wanda ake yin sa a dunkule tafsiri ne amma ba a tsayawa ai bayanin nahwu da lugha da sarfu da asbabun nuzul da waye kawai ana ijmali ne a wuce kamar tafsirin Sheikh Abubakar Jazairi da Abubakar Sheikh Abdulrahman Sa'idi shi ma zaka ga ijmal ba a tsayawa ai wannan tafsirin dalla dalla sannan akwai abin da ake kira at-tafsirul mawdu'i shine ka dau wani abu a cikin alqur'ani shi kadai zaka dauka ka fitar da shi kai tafsirin sa kamar yadda muka yi bayani jiya cewa Mala Ibn Qayyim ya littafi At-Tibyan fi Aymanil Qur'an ko fi Aqsamil Qur'an wanda ya dauki rantsuwa rantsuwa da Allah ya tai a alqur'ani ya wallafa littafi akan iya rantsuwar kawai kamar yadda wani tafsir ayatus sabr fil Qur'an ya dauki ayoyin da suka yi maganan hakuri a cikin alqur'ani gaba daya ya tafsirin su wani ya dauki ayoyin da suka yi magana akan takawa ya tafsirin su wani kuma yayi magana akan waɗanda Allah yake so da waɗanda baya so wanda Allah yake yuhibbu kaza la yuhibbu kaza to iya waɗannan ayoyin ya dauka ya tafsirin su mujalladi guda wani kuma yayi nidaatur rahman ila ibadur rahman kiran da Allah yayi ya ayyuhal ladzina amanu guda 88 su ya dauka ya tafsirin su kawai to irin wannan ana kiran sa at-tafsirul mawdu'i wannan shine a kasamun tafsir dangane ga masu yin sa masu fadadawa da masu tsukewa da masu yalwatawa da masu gajartawa sannan akwai tafsiri ana sanin sa ta hanya hudu akwai tafsirun la ya'lamuhu illa al-ulama ba wanda ya san wannan tafsirin sai malamai saboda abu ne mai zurfi in ba karatu kake da bincike ba in ka zo kan wannan aya ka ce Allahu a'lamu ka wuce sannan akwai tafsirun la yu'zaru ahadun bi jahlihi akwai tafsirin da ba a yi wa mutum uzuri in yace bai san shi ba aqimus salata wa atuz zakata ku tsayar da sallah ku bada zakka kowa ya yi wannan tafsirin akwai kuma tafsirun ta'rifuhu al-arabu min lughatiha akwai wanda duk balarabe in yaji to ya san abin da ake nufi akwai kuma tafsirun la ya'lamuhu illa Allah wa man idda'a ilmuhu fa huwa kadhib akwai tafsirin abinda su kansu malamai duk da wannan bin diddigin nasu da kwakwafi da bincike akwai aya ko gurin da suke cewa nan Allahu a'lamu bi muradihi to kun ga kamar haqa'iqus sifati haqa'iqus zat wannan sai dai a ce Allah shi ya bawa kansa sanin yadda yake sai dai a siffanta shi da abinda ya siffanta kansa da shi ba tare da korewa ko kuma wuce gona da iri ba to shine Allah ta'ala yace wa shahidin Allah ya rantse da shahidi wa mashhudin fa'ilin wa maf'ulin kenan to me ake nufi da wannan an yi maganganu guda 24 akan me ake nufi da shahidin da ko mashhudin. Magana ta farko ash-shahidu da Allah ya ce wa shahidin, ana nufin ranar Juma'a. Ranar Juma'a ita ce shahidin, saboda kowa yakan halarci ranar Juma'a, kuma ranar Juma'a shaida ce, ko ita ce rana da za ta zama ta ƙarshe wacce za ta shi alƙiyama a cikinta. A cikinta aka halicci Annabi Adam, a cikinta aka busa man rai, a cikinsa aka shigar da shi aljanna, aka fito da shi, aka sauke shi duniya. Wasu ma sun ce a ciki aka ɗauki ransa, kuma a ciki za a yi tashin alƙiyama. Da haka akwai darajoji kusan 40 da Malam Ibnu Qayyim ya kawo a cikin Zadul Ma'ad na ranar Juma'a. To menene mashhud? Mashhud kuma yana nufin ranar Arfa. Ranar Arfa ita ce mashhud a wannan kauli na farko, saboda ranar Arfa rana ce da mala'iku suke halarta, rana ce da Allah yake yin gafara da jin kai da afuwa da rahama ga mutane. Shi yasa wanda bai je filin Arfa ba aka ce ya azumi ranar Arfa, Allah zai kankare masa zunubin shekara guda da ya gabata da kuma bonus na shekara guda mai zuwa. Kai kuma da kake filin Arfa, dama Allah yana alfahari da waɗannan dandazo da taro da suka haɗu, yana cewa mala'iku ku duba bayina sun zo, wato sun yi ƙura, sun yi butu-butu, dukkansu ba mai wando, ba mai riga, ba mai hula, zani ne kawai guda biyu, a ɗaura ɗaya a rufe da ɗaya, dan a rufe jiki da ɗaya don nuna girman Allah. Sai Allah ya ce mala'iku ku shaida duk na gafarta musu, na musu afuwa. To kun ga wannan shine kauli na farko. Wannan an ruwaito daga Abu Hurairata, kuma shine fatawar Sayyidina Ali da Abdullahi dan Abbas a wata ruwaya da Ibnu Zaid. Don haka ne aka kira ranar Juma'a shahidan, li'annahu yashhadu ala kulli amilin bima ya'malu fihi, zai bada shaida akan duk abin da mutum yayi. Kuma an kira ranar Arfa mashhudan, li'anna an-nasa yashhaduna fihi mawsim al-hajj, domin al-hajj Arafa, sai ka samu Arfa ake cewa kai aikin haji, wa tashhaduhu al-mala'ikatu, ko mala'iku suna wannan gurin. Na biyu, anna shahida yawmul juma'a, shi ma wannan kauli ya ce shahid shine ranar Juma'a, mashhur kuma shine yawmun nahari, ranar 10 ga wata, ranar da ake aiwatar da manya-manyan ayyukan haji guda biyar. A rana ake jifa, ake yanka, ake aski, kuma za a iya dawafi ai sa'ayi. Sannan waɗanda ba su je aikin haji ba, ake yanka miliyoyin raguna a duniya, ake yanka miliyoyin raguna domin wato a raya sunna ta Annabi Ibrahim. To aka ce wannan ita ce mashhud, wato yawmun nahari kenan, inji Abdullahi dan Umar radiyallahu anhuma. Qauli na uku, anna shahida Allah, shaida din nan shine Allah, domin wallahu ala kulli shay'in shahid, Allah shaida ne akan komai, alimul gaibi wa shahada, saboda haka shi zai bada shaida akan duk abin da mutane suka aikata ranar alkiyama. Wal mashhur kuma ranar alkiyama, ranar da za a tattara kowa da komai. Wannan arwato daga walibiyu daga Abdullahi dan Abbas. Na hudu, anna shahida yawmu Arafa, ranar Arfa ita ce shahid, wal mashhuda yawmul juma'a, ko yawmul qiyama, ranar alqiyama. Wannan arwato daga Mujahid, shi kuma daga Abdullahi dan Abbas. Na biyar, anna shahida Muhammadun sallallahu alaihi wasallama, wal mashhuda yawmul qiyama, wato mai shaida shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda kuma ake halarta shine ranar alkiyama, daga Malam Mujahid daga Abdullahi dan Abbas. Na biyar, anna shahida Muhammadun sallallahu alaihi wasallama wal mashhuda yawmul qiyama, Malam Yusuf bin Mihran daga Abdullahi dan Abbas. Wannan shine irin kaulin da Al-Hasan bin Ali shi ma ya fada. Na shida, anna shahida yawmul qiyama wal mashhuda annas, shahid shine ranar alkiyama, to wanda za su halarce shi kuma su ne mutane wanda za mu ji bayani, Jimalan Jabir dan Abdullah. Na bakwai, anna shahida yawmul juma'a wal mashhuda yawmul qiyama, ranar juma'a da ranar alqiyama ake nufi da shahidin da mashhud, inji Al-Hasan. Na takwas, anna shahida yawmut tarwiya wal mashhuda yawmu Arafa, ko kuma ana nufin ranar Arfa da ranar tarwiya, Jimalan Sa'id bin al-Musayyib. Na tara, anna shahida huwa Allah wal mashhud banu Adam, wal mashhuda banu Adam, ko kuma Allah ake nufi da shahid, mashhur kuma ana nufin dukkan yan Adam waɗanda suke halarta a ranar alkiyama, Jimalan Sa'id bin Jubair. ko na goma anna shahida Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wal mashhuda yawm arafata injimalan dhahaku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine shahid waji'na bika ala haula'i shahida kowa fa akwai ayar da ya dauko ya makale mata yake fadan wannan ba wai kawai remo suka sha kawai suka ji dadin karatu kowa yake ceto abin da yaga dama ba in za abu hujjar kowa akwai abin da ya dogara da shi ko daga hadisi ko daga wata aya ta alqur'ani akan abin da ya fada na tara anna shahida huwa Allah wal mashhuda banu adam jumal sa'id ibn jubair na goma anna shahida muhammadin sallallahu alaihi wasallama wal mashhuda yawm arafata jumal adhahak na goma sha daya anna shahida adam wal mashhuda yawm aljumaa annabi adam da ranar juma'a shi ake kira da shahidin wa mashhud domin an halicce shi a ranar juma'a jumalan abina jihin daga mujahidin ko na goma sha biyu ash-shahida ibnu adam wal mashhuda yawm alqiyama dan adam da ranar alqiyama ake nufi da shahid da mashhud jumalan laysun daga mujahid kuma wannan shine kaulin malan ikramata na goma sha uku anna shahida adam wa zurriyatuhu wal mashhuda yawm alqiyama annabi adam da zuriyarsa da za a halicci ranar alqiyama kaf Allah ya ce wa annabi Adam miƙe sai annabi Adam ya tashi kowa yana gurin sai a ce ware ƴan wuta a cikin ƴaƴanka sai annabi Adam ya ce nawa sai Allah ya ce duk 999 ne suka bi shedan su ne za su tafi wuta da jin wannan magana sai furfura ta fito wa jariri fa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wuldana shiba to jin wannan wato abun furgici da abun razana da abun kaduwa da abun makarketa da abun tsoro da razani zai sa dan adam wato ya tsorata da sahabbai suka ji wannan hadisi sai da kowa ya furgita suka ce ya rasulullahi ina zamu sa kanmu inda duk mutum 999 za a tsayar a ce daya ya wuce ai mun shiga uku yace ku yi hakuri ku kwantar da hankalinku wadanda za a dinga daukan 999 a cikin su suna nan tafe kamar da na fada jiya kowa ya haulayi wasu haulayin aljanna tun anan ayyukansu ya nuna haka masu gaskiya ne masu amana ne masu tausayi ne masu tauhidi ne masu son Allah da manzansa ne masu kwatanta adalci ne akwai kuma makaryata mazambata maha'inta macuta tun anan duniya ko ya kama hanyarsa to in ka kula mutanen kirki a cikin mutanen banza ƴan kadan ne to wannan karancin anan za a dinga diba 999 sai a dauko mutumin kirki a cikin dubun da shi saboda in kana bin Allah ka kwantar da hankalinka sai dai kai ta addu'a na goma sha biyu anna shahida na goma sha uku anna shahida ko na goma sha hudu anna shahida al-insanu wal mashhuda Allahu azza wa jal dan adam shine shahid mashhur kuma Allah subhanahu wataala wanda za a halarci gaban sa ranar alkiyama domin tantancewa jumalan Muhammad bin Ka'ab na goma sha biyar anna shahida yawmun nahari wal mashhuda yawm arafa wato ranar yanka da kuma ranar arfa shine shahid da mashhud jumalan ibrahim na goma sha shida anna shahida isa ibn maryama da yace wa kuntu alaihim shahidan ma dumta fihim falam ma tawaffaytani kunta anta ar-raqiba alaihim wa anta ala kulli shay'in shahid kun ga anan shi ma wanda ya fadi wannan yana da hujja wa kuntu alaihim shahidan ma dumta fihim mashhuda kuma shine al-ummat sa kamar da ya kafa hujja da wannan a cikin wato waccan sura suratul maida aya ta 117 na goma sha bakwai anna shahida muhammadun sallallahu alaihi wasallama wal mashhuda ummatuhu al'umman annabi sune mashhud Allah ta'ala yake cewa waji'na bika ala haula'i shahida wal mashhuda sa'irun nas ko kuma anna shahida hadhihi al'umma wal mashhuda sa'irun nas amma ash-shahid ana nufin al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan limay litakunu shuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida kun ga ashe al'umman annabi za ta bada sheda akan sauran al'umma wadanda suka gabace mu muka karanta abin da ya faru tsakanin su da annabawan su da kuma wadanda aka aika musu jumalul husain ibn al-fadl yakunu litakunu shuhada'a 'alan nas na goma sha tara anna shahida al-hafaza wadannan mala'iku da suke rubuta abinda muke aikatawa kuma idan Allah ta'ala ya fada zai zo ranar alkiyama da mai sheda da mai rubutu kowa za a zo masa da wannan ko ga mai sheda ga mai rubutu na abinda mutun ya aikata al-mashhuda banu adam inji malam muhammad bin ali at-tirmizi auki an ikramata nahawhu na 20 anna shahid al-haq wal-mashhud al-kawn wato gaskiya da kuma kaun kasancewa ko kasantattu inji malam junaidu na 21 anna shahida al-hajar al-aswad shi ma ash-shahida ne don manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada a hadisi sahihi yana na cikin sahihu targhib wa tarhib cewa ranar al-qiyama al-hajar al-aswad za a yi masa harshe za a yi masa ido zai ba da sheda ga duk mutumin da ya sumbace shi ko ya nuna shi ya kabbara dama sunnar da ake masa guda biyar ce ana sumbatarsa da baki ana yin sujjada a kansa ana taba shi da hannu a sumbaci hannun ana taba shi da sanda ana kuma nuna shi daga nesa a ce Allahu Akbar to wannan dutsen asali daga aljanna aka dauko shi lokacin da aka dauko shi daga aljanna fari kalkal ne abinda ya maida shi baki kirin yawan sabo na ɗan adam ne yasa ya koma baki shi sake kiran sa al-hajar al-aswad amma fari ne kal asalin sa kuma zai ba da sheda ga duk wanda yaje yayi sujjada a kansa ko ya sumbace shi ko ya taba shi ko ya nuna shi ya kabbara shi yasa sayyidina Umar da ya sumbace shi yace na san kai dutse ne baka da iko akan kanka ka amfani mutum ko ka cutar da shi in banda naga annabi ya sumbace ka da bazan sumbace ka ba shi kuma annabi ya sumbace shi ne saboda raya wannan sunna da kuma wannan umarni ko kuma wannan sheda da wannan dutse zai bayar ranar alkiyama saboda haka kun ga kima shi ma ya shiga cikin wannan lissafi wal mashhud al hujjaj al hazai kuma su ne mashhud wanda suke zuwa suke raya wannan sunna da waɗannan gurare guda goma da suke cikin garin makka waɗannan gurare guda goma anan ake aiwatar da ibada kuma kowanne daga cikin goman nan akwai abin da ake yi wanda yake da alaka da ibadar na farko ka'aba me ake mata zagayawa na biyu al-hadim me ake da al-hadim ana shiga ai sallah domin shashi ne na ka'aba na uku al-hajar al-aswad me ake masa ana sumbatar sa na hudu maqamu ibrahim me ake masa wattakhizu min maqami ibrahim musalla ana sallah a bayan sa na biyar zamzam ma'u zamzam lima shuriba lahu ruwan zamzam za a biya maka bukatar da ka sha da wannan niyyar shi yasa wani malami da yazo ya tsaya akan rijiyar zamzam ya ci ko kofi sai ce ya Allah zan sha ruwan nan ina tawassali ka bani ilimin hadisi irin na al-hafiz ibn hajar asqalani ka bani ilimin fiqhu irin na al-hafiz al-bulquni sai da Allah kuma ya bashi waɗannan ilimukan guda biyu shine al-hafiz al-imam as-suyuti shi wannan addu'ar akwai kuma wanda ya tsaya akan ruwan yace ya Allah wannan ruwa na zanzam zan sha shi da niyyar in na koshi yadda na koshi da shi Allah ka nisanta ni da kishirwar ranar al-kiyama shi kuma da wannan niyyar ya sha wani sha da niyyar ilimi malam ibnu al-qayyim a cikin zadul ma'ad yace na shiga garin makka don na yi aikin haji sai ciwon ya same ni kuma babu likita sai in dauko ruwan zanzam sai in karanta fatiha a ciki sai na sha in shashafa a jikina yace sai na warke tas ba tare da naje asibiti ko likita ya ganni ba yace da haka duk wanda yace min yana da ciwo ya rasa kansa sai in ce masa samu ruwan zanzam kai ta karanta fatiha akai iya abinda zaka iya ka dinga sha kana shafa a jikinka zaka samu warkewa bi iznillah yabra'u bi iznillah to da haka yace wannan ya aikata haka akan kansa kuma ya ba wasu shawara sun aikata sun samu lafiya kun ga shine abu na biyar abu na shida shine safa da marwa su kuma ana yin safa da marwa ana sa ayi tsakanin safa da marwa ka hau wannan dutse ka gangaro ka tafi wancan dutse ka dawo kan wannan dutse ka fara da wannan ka kare da wancan kayi bakwai kenan sannan sai mina mina kuma nan ake zuwa a kwana sai arfa nan ake zuwa a wuni sai muzdalifa nan ma ana zuwa a kwana sai kuma wajen jifa shine na goma inda ake zuwa a jefi shedan da tsakon kwani guda 70 in an yi jifa a matsayin kwana hudu in kuma an rage kwana daya sai a cire kwaya 21 daga ciki kun ga waɗannan abubuwa guda goma shi yasa yace shahid da mashhud sune al-hazai wanda suke halartar wannan guri na 22 anna shahid al-anbiya'u annabawa sune shahid wal mashhuda muhammadun sallallahu alaihi wasallama na 23 anna shahida allah azza wa jalla wal mala'ikatu wa ulul ilmi aina aka ciro wannan shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim kun ga anan Allah ya sheda mala'iku sun sheda masu ilimi sun sheda cewa ba wanda ya cancanta abota ma da gaskiya sai Allah duk wanda ya bauta wa wani abu ko wani ba Allah ba yayi shirk wanda ya shirku kuma aya ta ce ba za a yafe masa ba inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha na 24 anna shahidal anbiya'u wal mashhudal umam abinda ake nufi shahid sune annabawan Allah mashhuda kuma sune al'umman waɗannan annabawan arwaito wannan yace daga wani malamin sa Ali bin Ubaidillah to ina jawabul qasam a ciki ashahid anan alqur'ani ya kasa shahid zuwa kashi hudu ko biyar akwai shahadatul jawarih gaban mu za su yi mana sheda a gaban Allah ranar alkiyama wato ba wanda yake da bada uzuri irin Allah ya fa san kai kai ma ka san kai mala'iku sun rubuta an yi kasar da kai a gurin ta ma ta bada sheda an yi amma sai Allah ce a karo shedu a kawo shedu to daga cikin shedun na farko gaban mutum wa tashhadu arjuluhum Allah ya ce kafafuwan mu ma za su sheda akan inda muka taka muka je na biyu akwai shahadatul julud hatta fatan nan tamu za ta yi magana wa qalu lijuludihim lima shahidtum alaina qalu antaqana Allahu allazi antaqa kulli shay fatan nan taka ashe ita ma tana kallanka duk iya da tabargazar da kake yi fataka tana recording sai aka sai je gaban Allah sai ta bada sheda sannan akwai a shedar mala'iku waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid kowace rai za a zo mata da mai sheda da kuma mai korata wannan na koraka wannan kuma na kafa hujja ko yana kafa sheda a kanka akwai shahadatul rusul da Allah ya ce waji'ina bika ala ha'ula'i shahida yawma nab'athu min kulli ummatin shahidan alaihim min anfusihim ranar da muke tashin mai bada sheda akan kowace al'umma daga cikin su zai bada sheda akan su fa kaifa idza ji'ina min kulli ummatin bi shahidin waji'ina bika ala ha'ula'i shahida sannan akwai sheda al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan sauran al'ummatai wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida sannan akwai shedan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ce kaifa idza ji'ina min kulli ummatin bi shahidin waji'ina bika ala ha'ula'i shahida akwai kuma shahadatullah 'alal jami' Allah zai bada sheda akan kowa kuma wallahu ala kulli shay'in shahid Allah sheda ne akan komai to me jawabin wannan sai Allah ta'ala ya ce qutila ashabul ukhdud ay laqad qutila ashabul ukhdud Allah anci an tsinewa waɗanda suke masu ramuka waɗanda suka gina ramu manya-manya suka cika su da wuta suka kona bayan Allah to an halaka su shine ma'anan qutila ba za ka ce an kashe su ba dama za a kashe su ai qutila ana fassara ta da an tsine musu ko an halakar da su ko Allah ance su qutila ashabul ukhdud annari ita ukhdud din wuta ce zatul waqud ma'aboci ya huruwa da ruruwa sun hada itace sun hada garwashi sun hada wuta rangaranga sun hada wuta ta huru ta ruru ihum alaiha qu'udun lokacin da suke zazzaune alaiha akan wutar ana zama akan wuta ana nufin haulaha sun zauna gefen wutar wahum su alama yaf'aluna shuhudun wahum shuhudun su sheda ne ko suna halarce alama yaf'aluna bil mu'minin abu sa abinda suke aikatawa ga mu'minai wama naqamu minhum ba komai yasa suka musu wannan kyama ba da wannan kiyayya ba da wannan narkon azaba ba illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid sai kawai dan sun yi imani da Allah al-aziz mabuwayi al-hamid abin yabawa wato wannan shi ake kira ta'kidul madhi bima yashbihu adh-dham wai ba komai ya jawo musu wannan ba sai sun yi imani to imani laifi ne imani ai ba laifi bane in kai imani da Allah kuma sai amma duka ba fa ta kai wani sai yayi dole ba
ai babu addini da yake da yanci irin musulunci da yake la ikraha fi din kada a maka dole sai ka shigo kuma ka a wani dole a ce ya fita in kana sha'awar shigo amma an shigo ba a fita yasa ake cewa a tsaya daga waje ai nazari ka nutsu ka tara hankalinka ka kabu da hujjoji na hankali da hujjoji na shari'a hujja kan a musulunci ita ce jari akwai jari hujja akwai hujja jari to mu hujjar mu ita ce jari mu mai hujjar ka mai hujja hujjar ka shine dalilin ka shine karfin ka shine kwarin ka in baka da hujja to ka gama yawo saboda haka addinin musulunci gamsashen addini ne wadatacce ne yalwatacce ne wanda ya tsaya da kafarsa baya bukatar wani abu daga waje shine Allah ta'ala yace allazi shi wannan billahi alazizul hamid kun ga asumfar ta Allah an kira Allah da sunayensa guda uku an kira illa an yu'minu billahi sai dan sun yi imani da Allah alaziz mabwayi alhamid bi ma'ana mahmud hamid fa'il bi ma'ana maf'ul wanda ya cancanci a yaba masa shine mal ibn qayyim ke cewa wa huwa alhamid Allah shine abun yabo fa kullu hamdin waqi'in duk wani yabo da zai mai afkuwa aw kana mafruda madal azmani mala alwujud jami'ahu wa nazirahu min ghairi ma addin wala husbani huwa ahluhu subhanahu wa bihamdihi kullu almahamidi wasfu zil ihsani shi Allah abin yabo ne a sama abin yabo ne a ƙasa abin yabo ne shi a zatinsa abin yabo ne shi a cikin rububiyyarsa abin yabo ne a cikin uluhiyyarsa abin yabo ne a cikin asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi subhanahu wa ta'ala shi sa malam sa'adi yace alhamidu fi zatihi Allah abin yabo ne a zatinsa wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi falahu min al-asma'i ahsanuha Allah shi yake da suna mafi kyau wa min as-sifati akmaluha wa ahsanuha sannan a cikin sifofi shine mafi cikakken sifofi mafi kyawun sifofi fa inna af'aluhu ta'ala da'iratun bainal fadli wal 'adli sunayen Allah gaba ɗaya da ayyukansa suna zagayawa ne tsakanin falala da adalci mal ibn kasir yace wa huwa al-hamidul mahmud shine abun yabo abun godiya fi jami'i af'alihi wa aqwalihi wa shar'ihi wa qadarihi la ilaha illa huwa wa la rabba siwahu irin wannan suna alhamid yazo so 10-17 a cikin littafin Allah mai girma allazi lahu shine wanda mulkus samawati wal ard mallaka da mulkin duk abin da ke cikin samai da ƙasa da tsakanin su din nasa ne shi kadai wa huwa ala kulli shay'in shahid sannan shi shahidun wato sheda ne ko mai hujja ne ko halartacce ne ko kuma mai tsarewa ne a bisa komai da komai komai Allah ya san me yayi kuma ya san abinda yadin yake bukata sannan kuma shi ya san da shi kuma ya san rayuwarsa ya san yadda yake gudanar da ita to wannan kissa an kawo kissoshi guda shida wanda ake jin daya daga ciki ne yake fassara wannan aya ta utila ashabul ukhdud amma wacce aka furin jayewa ita ce wacce Imam Muslim ya rawato daga Sahibul Rumi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace an yi wani sarki a zamanin da ya gabata wannan sarki kuma yana da mai sihiri da sihiri yake gudanar da mulki a cikin mutane to sai mai sihirin ya tsufa tukup tukup sai kira wannan sarki yace to kai ni fa na tsufa ya kamata ka samo wani yaro in dinga koya masa wannan sihiri kaga in na mutu sai ya ci gaba da maka sihiri kai kuma ka ci gaba da mulkin ka da haka sai ya je cikin gari ya zabo wani yaro mai hankali mai wayo mai zakai ya tura shi wajen wannan boka yana koya masa tsafi da sihiri to yaro a hanyarsa ta zuwa koyan tsafi sai ya tarar da wani malami cikin mabiya Annabi Isa a lokacin yana wa'azi ya tara jama'a kai yaro sai ka zauna ka ji wa'azi da ya zauna ya ji wa'azi sai ya daina zuwa wajen tsafin ko yake makara in ya zo a makare sai mai tsafin ya bar duka cewa ce ka makara harkar tsafi ba a makara sai ya gaya wa malamin yace masa to ni ina zama ina jin wa'azinka amma in na makara na je wajen mai tsafi yana duka na sai ce to abinda za a yi in ka je wajen mai tsafi yace me yasa ka makara kace a gida ne aka tsare ni na makara in kuma ka je gida an ce me yasa baka dawo da wuri ba kace mai tsafi ne tsare ne na makara sai ka ci jin wa'azinka kawai haka sai yaro ya zauna yayin ta jin wa'azi yayin ta jin wa'azi yana koyo tsafi can nan kuma yana zuwa yana jin wa'azi to yaro ne kankani ba shi da hujja ko dalilin da zai iya tantance da tsafi da kuma addini menene gaskiya sai ran nan ya taho sai ga wata katuwar dabba ka kaddara ta da zaki ko damusa ko giwa ta tara hanya mutane suna ta gudu sai yaro yace to dama ta samu da zan tantance gaskiya tsakanin tsafi da addini wanne ne gaskiya sai dauko tsakuwa yace ya Allah idan abinda malamin nan yake koyarwa na addini shine gaskiya shi ka yadda da shi Allah idan na jefu wannan dabba ta fadi ta mutu to kaga ka jefu dabba da dan tsakuwa ta fadi ta mutu wannan mu'jiza ce da karama daka sai yaro ijefa yana samun wannan dabba sai ta fadi ta mutu sai jama'a suka yi ta wucewa daga nan kawai yaro sai yazo ya samu wannan malami yace alhamdulillah yanzu ta bayyana a gare ni abinda kake koyarwa shine gaskiya sai malamin yace to kai fa al'amari kuma ya bayyana a gare ka wannan wata karama ce da girmamawa da Allah ya maka kuma za a jarabce ka idan an jarabce ka kakka nuna ni yawa to saboda haka yaro ya ci gaba da kazo baka da lafiya sai ce kai imani da Allah da kai in ya shafa ka sai ka warke kutare suka yi talayi ka san da an ce ga mai magani kisa yanda fara suke shiga wannan rigar ya ta tara mutane yanzu wani kawai ruwa ne irin abin nan irin tsohon aikin ruwa da aka yi tun zamanin da ya biyo ta kan wata unguwa to da aka raba filayen sai jama'a suka yi gini akan gurin to ana nan ana aikin ruwa sai aka kawo ruwa da aka kawo ruwa wannan tsohon mita wanda mutane sun yi gini a kanta sai ta fashe a dakin wani sai ruwa ya dinga bubugowa sai aka ce ga ruwa daga Allah nan da nan jama'a suka buga layi ya dinga karɓa kuɗi yana ba su ruwa daga Allah to shine ni ma akwai wato kafin a gane cewa mita famfo ce ta fashe ya tara kuɗi sosai akwai wani gida ma da irin akwai irin tankin nan na sama da ake sawa sai zama in ya cika yana tsattuwa in ya zuba kan wani kwano shi kuma kwanon sai ya zuba shi gidan wata mata to kawai jama'a suka taru suka ce gashi ba damuna bace amma ana ruwa a gidan wata mata wannan mata waliya ce da haka sai jama'a suka dinga buga layi tana karɓar kuɗi tana ɗaba musu wannan ruwa suna shafa a jikinsu wai za su warke to kaga akwai wannan harka ce da 'yan cuwa-cuwa suke shiga da 'yan damfara da 'yan rufa'ido da 'yan abin da suke shiga wannan rigar sai kaga jama'a kuma ana ta buga layi sun sha bayyana irin wannan ƙarshe kuma asirinsu ya tono to shi wannan yaro nasa ya tabbata gaskiya ne domin ya tantance da malanta da tsafi ya bayyana malanta ce gaskiya to ya tawarkar da jama'a nan da nan ku labari zai bazu a gari yanzu aka ce kuturu ya zo wajen wani ya shafa shi ya warke ya shafa makaho idansa ya bude ya shafa gurgu kafarsa ta miƙe ya shafa mai kora ya warke ya shafa wani da aka je asibiti aka yi ta wahala bai warke ba an taba shi ya warke nan da nan labari zai isa gari ba sai ka faɗa a rediyo ba to sai labari ya kai ma wani daga cikin 'yan majalisar sarkin kuma shi makaho ne sai ya ɗebo dukiya mai yawa ya zo ya ce ma wannan yaro in ka warkar da ni duk dukiyan nan na baka ni dai buri na in gani yaro ya ce ni ba na warkar da kowa Allah ne yake warkar da mutane idan ka yi imani da shi ka yadda roƙa maka shi sai ka warke ya ce wannan shi ne kaɗai sharaɗin ya ce shi ne nan da na ce na yi imani da Allah yaro yana roƙa masa Allah sai ya warke ya tashi ya tafi majalisar sarki to ta nan ne labari ya kai majalisar sarki sarki ya saba wannan makaho ne sai zo tare da shi idansa a buɗe ya ce a'a ya idanka ya buɗe waye ya buɗe maka ido ya ce Allah mahaliccina ya ce kana da wani abun bauta ba ni ba sai ya ce kwarai wanda ya halicce ni ya halicce ka sai ya ce to maza a kama shi a masa azaba da aka kama shi aka dinga masa azaba ya sha wahala zai mutu sai ya ce wani yaro ne yake da wannan karamar in ya shafa mutum sai ya warke nan da na aka tura kuwa fadawa suka kamo yaro aka zo da yaro kai yana ganinsa sai ya gane shi ya ce kai har ka kware a sihirin da nace a koya maka har ka kware kana warkar da masu larura irin wannan ba ko baka zo kamun bayani ba ya ce a'a ni ba sihiri nake ba Allah ne in an yi imani da shi sai roƙi mutane roƙe shi sai warkar da mutane to ya ce a masa azaba da yaro ya sha duka sai ya nuna malami da musifa ba karamu sai aka aka ji aka kamo malamin yana zuwa aka gane shi wannan ai malam wane ne aka ce to ka fitar ga wannan addinin in ba haka ba za a kashe ka yace ya yadda aka kashe shi aka daure shi haka hannayensa aka miƙe su da kafafuwansa aka kira kafinta aka ce raba shi biyu yasa zartu a tsikiyar kansa yana yankawa sai da ya raba shi biyu a gaban yaron da wannan waziri to sai aka ce ma wannan waziri kaga abin da aka wa mutumin nan ka fita tunda wuri yace ba zai fita ba shi ma aka sa zartu aka raba shi biyu saura yaro ya rage sai yaro aka ce yace to wannan yaron ku dauke shi ku tafi da shi can wani dutse can sanannen dutse ne a garin ku je can sama da shi kololuwan dutsen idan ya yadda ya fita daga addinin nan ku dawo da shi domin sarkin yana son sa ya ci gaba da masa ɗan abubuwa idan bai dawo ba ku jeho shi ana zuwa kan dutse sai yaro ya daga hannu ya ce Allahumma aktinihim bima shi'ita Allah ka wadatar min da su da abinda kaga dama abinda kaga dama ya dace da su Allah kai musu sai dutse ya kama girgiza duk suka fado suka mutu shi ko yaron ya tsaya bai fado ba bayan an gama mai kunya gudu sai ya dawo fada sarki ya ganshi ya ce ah ina mutanen da na hada ka da su su je su kashe kai ce Allah ya kashe su sai sake ɗebo wasu ya ce to ku tafi da shi ruwa ku hau kwale-kwale sai kun je tsakiyar ruwa ku tambaye shi in bai dawo ku jefa shi ruwa aka tafi tsakiyar ruwa suna yunkurin jefa shi ya ce Allahumma aktinihim bima shi'ita sai wannan jirgin ruwa ya girgiza duk suka faɗi ruwa suka mutu shi kuma ya taka kan ruwa ya dawo fada sai ce ya kai wannan sarki ba fa za ka iya kashe ni ba sai idan na gaya maka abin da za ka yi ka kashe ni in kana son ka kashe ni ka tara garin nan gaba daya a guri guda sai ka daure ni ga kwarmi na ga kibiya ta ka zari kibiya daya a cikin kibiyoyina kai saiti na kowa yana ji ka ce bismir rabbi hazal gulam idan ka harbe ni in kowa ya ji kuma ka faɗi wannan kalma to zan mutu amma in ba haka ba to saboda gaggawa yana ga kawai in bai gusar da yaron nan ba matsala ashe shi yaro da baraye masa wayoye masa duk duniya ta san da wannan addinin kuma a san addinin da wannan sarki yake na tsafi ne ba na gaskiya bane sannan kuma ya isar da sako ga kowa saboda haka yaje ya kama yaro yazo ya daure shi ya ciro kibiya daga cikin kwarmunsa ya saitin sa yace bismir rabbil gulam yana harbin yaro sai kibiya ta same shi kafin ka ce me yaro ya cika sai kuma surutu ya bazu a gari kun ga sarkin nan tare da tsafin sa da da'awar da yake shi Allah ne da kuma girman sa da sarautar sa ya kasa kashe yaron nan sai da ya kira sunan Allah da ya halicci yaron sa nan ya mutu wannan me yake nuna muku yana nuna muku addinin da wannan yaro izo da shi shine gaskiya haka sai suka ce amanna bi rabbil gulam sai duk gari aka yi imani sai aka zo aka same shi aka ce abinda kake gudu kake jin tsoro ya faru jama'a duka su sun yi imani sai ce to ai ko musu isa ba sai dai mu kashe su baki daya shine yasa aka yi ramuka manya-manya aka debo itatuwa ganga-ganga aka hura wuta yazo ya zauna da fadawansa suka kewaye wutar yace mutanen gari su buga layi a dinga cewa kai nan ko nan jam'iyyar yaro ko jam'iyyar sarki in ka ce jam'iyyar yaro ma'ana kai imani da Allah kenan in ka ce jam'iyyar sarki kuma sai a kyale ka a maka kyauta ka koma gida to jama'a suka buga layi kaifa sai yaro yace yaro sai a ce wuta kaifa yaro wuta aka dinga zuba mutane a wuta to wata ni'ima da aka ce Allah ya yi musu duk wanda ya tafi wutar kafin ya fada cikin ta sai Allah ya zara ransa sai dai gawar ta fada to sai ga wata mata da jaririnta ita ta yi imani amma tausayin yaron yana nema ya sa ta tafasa da aka tambaye ta da me kika yi imani ta ce da Allah mahaliccin yaro to tafi wuta ga jariri anunta sai take tafiya tana san da tana tunanin ko na fasa dan tausayin dana sai Allah ya sa yaron jaririn yayi magana yace ya umma isbiri fa innaki alal haqq yace ya ke baba jure daure akan gaskiya kiki sai suka je suka fada wuta duk gabaki daya kona mutanen garin to shine Allah ta'ala yace wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid wasu ce wannan kisa ta faru ne ko dai a kasar Yaman ko a kasar Habasha ko a yankin Rum ko a yankin Palestine a dai lokacin Annabi Isa ne ake jin wannan kisa ta faru kuma ana daukan wannan hadisi a matsayin fassara wannan aya duk da ba a yanke ba cewa dai wannan ita ce kissa sahihiya kuma sahibin Rumi ana kiransa Rumi saboda ya san Rum an ce dan yankin ne ko ya taba zama a yankin kaga kenan kissar tana da alaka da nasara sannan kuma wasu ce marfu'i ne annabi ne ya fada kissa kai tsaye wasu ce mauqufiya ce akan shi sahibin Rumi amma sanadi ya inganta zuwa gare shi wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid allazi lahu mulku as-samawati wal-ard wanda mulkin samai da mulkin kasa yana ga Allah subhanahu wa ta'ala wallahu ala kulli shay'in shahid innal ladhina fatanu al-mu'minina haqiqa wadanda suka kona mu'minai fatanu anan zuqu fitnatako wato kona mutun ana kiransa fitina ko kuma kawa mutun azaba mai tsanani shi ma ana kiransa fitina saboda haka duk biyun zai shiga cikin wannan aya fatanu al-mu'minina wadanda suka fitini mu'minai ko suka yi musu azaba mu'minan kuma maza da mata thumma lam yatubu ku duba Allah duk da barnan nan sai yace in musu tuba ba wato Allah yana bude kofar tuba gare mu yace qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim ina labarin wanda ya kashe mutum 100 ba daya ya cike na 100 da wani mai da'awan malanta shi ma karshe mai aka yi masa gafara saboda haka duk barnar da kake yi ka tuba wa shurudut taubatin nadamu ala ma fata wanni yatu Allah ya uda ila zambin fi ma baqiya alaihi min umrihi wa an yatruka al ma'siyata fi sa'atiha shine Allah ta'ala yace idan basu tuba ba falahum azabu jahannam azaba jahannama ta tabbata akan su walahum azabu al hariq kuma azaba gobara da kuna ta tabbata a gare su to nan zamu tsaya abinda muka fada daidai Allah ya bamu lada inda muka yi kure Allah ya yafe mana subhanakallahumma bihamdik اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك wannan yace malam wata nawa ne tsawon kwanakin jinin biki shine jinin da yake zuwa tare da haihuwa ko kafin haihuwa ko tare da haihuwa ko bayan haihuwa in dai dalilin nakuda da haihuwa ne ya kawo shi to ana kiransa jinin biki to wannan jini an yi maganganu biyu akan mafi tsawon sa akwai ruwayar da tazo kwana 60 ne wato idan mace ta haihu jini yana zuba sai ta jira kwana 60 kafin ta yi wanka akwai kuma ruwayar da tazo kwana 40 ne wanda aka rawaito daga wata sahabiya take cewa mun kasance mata masu jinin haihuwa sukan yi kwana 40 kana kuma sai su yi wanka da haka kenan a cikin 60 da 40 wanda malamai suka fi jawa shine 40 shi yasa ma a ƙasar Hausa ake cewa wance ta yi 40 ma'ana ta cika kwana 40 daga haihuwarta to Allah ya bamu dacewa
ce mu an soke ni ban shirya ba gaskiya zumbuk wai ce wannan satin gaba daya an sa hutu ba sa wa gobe babu tafiya an soke shi babu eh babu an soke shi shine takarda ya kai mu an soke shi ka gyara ka ce gobe an soke sai sati na sab
a abin da yake cewa shine babu tafiya zuwa zambuk din gobe sai sati na sama eh insha Allah akwai kudi 2000 daga wata yar uwa ta ce tunda aka yi mata operation ta daina haihuwa saboda haka take bukatar addu'a Allah ya bata haihuwa akwai 500 daga wata yar uwa ta ce yawan gobara ya dame ta a gidanta saboda haka take bukatar addu'a Allah ya raba ta da wannan musifa 500 daga wani dan uwa yace ayi masa addu'a Allah ya sa mai gidansa ya cika alƙawarin da ya masa cewa zai yaye shi. Akwai buhun gero daya daga barista Abdullahi, alqur'ani guda 10 daga wani dan uwa, ayi musu addu'a Allah ya biya musu bukatun su. Sabulun wanki sinki 2 daga wani dan uwa, ayi masa addu'a Allah ya biya masa bukatun sa. Akwai wani bawon Allah da matarsa ba ta da lafiya, yake bukatar ayi masa addu'a Allah ya bata lafiya. To duka waɗannan da waɗanda suka rawaito da wanda suka nema da ma waɗanda basu nema ba, muna addu'a muna tawassuli muna kamun kafa da sunayen Allah wanda an kira shi da su yake amsawa, in an roke shi da su yake biyan bukata, Allah ya biya wa kowa bukatarsa ta alheri. Allah ya raba mu da dukkan abinki.
100 da nawa?
To an ce wata jatuma ce ta ka 150. Wannan jatuma lalle Allah ya kara mata imani da lafiya. To kun gansu ga su ma cash down ko check hand, menene ake kiransa? Kudi hannu 150 gashi tace fi sabilillah a saka a cikin asusun marayu, ai mata addu'a Allah ya biya mata bukatunta na alheri. Naka muna mata addu'a ta musamman. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa antal mannan ya badi as-samawati wal ard ya zal jalal wal ikram ya hayyu ya qayyum inna nas'aluka jannata wa na'udhu bika minan nar. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khairin wal mauta rahatan lana min kulli sharr. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك الله أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.